shugabar fafatawa a wasan neman shiga gurbin cin kofin duniya wanda za a yi a shekara ta 2018 a kasar Rasha, inda a yau din za a buga wasa a tilo kungiyar kwallon kafa ta kasar Colombia za ta karuwa kungiyar Chile. A wasan da kungiyar kwallon Colombia ta buga a baya ta tashi tangaras 2-2 tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Uruguay, ita kuwa Chile ta yi nasara akan kungiyar kwallon kafa ta kasar Peru da 2-1. Za a fafata wasan ne misalin karfe 9:30 na dare agogon Nigeria, Nijar da kuma Cameroon. Da yiwuwar dan wasan gaba na Arsenal mai suna Alexandre ne zai samu daman fafatawa a babban wasan da kungiyar sa ta Arsenal za ta yi da takwaranta ta Manchester United ba a gasar Premier League na bana mako na 12 ranar 19 ga watan Nuwamba na 2016 da muke ciki. Sakamakon raunin da dan wasan ya samu a filin motsa jiki a can kasarsu ta haihuwa a yayin da kasar take shirye-shirye don fafatawa da kasar Chile a gasar neman shiga gurbin cin kofi na duniya. Sai dai ta wani bangaren na iya cewa ana ganin dan wasan zai iya dawowa kafin wannan sati shida da aka lifte iba masa. Shi kuwa dan wasan baya na Manchester United Luke Shaw ya nuna rashin jin daɗin sa bisa inda Jose Mourinho yake masa, inda ya nuna cewa da yayin ba zai zauna kungiyar ta Manchester United ba, ganin Jose Mourinho bai da buƙatar zaman sa a kungiyar. Huta lafiya.
Wannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.